ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بأهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا شمي البركة مسلا شمي الإمام البخاري دكينا ريجزاكي شكين غرنكنو وانا يمتشين العربة يو شاء اكو غوتا المحرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 10 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin alwabilus sayyib min alkalim at-tayyib ko alwabilus sayyib wa rafi'u alkalim at-tayyib wallafar babban malamin nan al-imam محمد ابن ابي بكر ابن قيم الجوزيه رحمه الله وانا شيني درس منا 63 a cikin wannan littafi wanda muna cikin bayanin da ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake mana na fa'idoji na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana kan fa'ida ta 73 daga cikin fa'idojin da ake samu karkashin ambaton Allah subhanahu wata'ala ita ce tsari da bawa yake samu daga shaydanu musamman shaydanu na aljanu yayin da ya kasance mai yawan ambaton Allah Allah subhanahu wata'ala yakan yi masa katanga tsakaninsa da shaydanu to yana kawo dalilai da suke tabbatar da haka abun tsaya inda yake cewa wa qadra wal hafiz abu musa fi kitabihi min hadith abi imran al jawni an anas ibn malik radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala idha wada al abd janbahu ala firashihi fa qala bismillah wa qara fatihat al kitab amina min sharr al jinn wal insi wa min sharr kulli shay أبو موسى المديني الحافظ أبو موسى المديني يا رويتو أشكل التافنس الترقيب دقى حديث أبي عمران الجوني شيكما دقى أنس دم مالك رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا وضع العبد جنبه على فراشه دلوك چند باوا يدور كويبنسا أكن شمبتسا فقال يأتي بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب سنقرا الفاتحة آمين من شر الجن والإنس زي سامو أمنتي وتودق شر الجنود متاني وتزي سامو صارو دق شر الجنود متاني ومن شر كل شيء دق شر كون إلى أبو وانا حديثي كمان ديتي أبو موسى المديني ya fitar da shi haka nan al-bazzar ya fitar da shi da ad-dailami a cikin musnad al-firdaus amma hadisin kira da rauni hadisi ne mai rauni a cikin salsalar sa akwai wanda ake kira ghassan ibn ubayd da shi ne al-haythami a cikin majma'u al-zawaid ya raunana hadisin a maimakon sa akwai hadisin gaba shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace wa fi sahih al-Bukhari an Muhammad ibn Sirin yazo a cikin sahih al-Bukhari daga Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace wallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata Ramadan an ahtafiza biha annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada ni in tsare zakkar fiddakai ta Ramadan fa atani atin sai wani yazo min faja'ala yahthu min at-ta'am yarka dumbuzar wannan abinci fa akhadtuhu sai na kama shi fa qala sai yace da'ani fa inni la a'udu ka kyare ni bazan saki komowa ba fa zakara alhadith ya ambaci hadisin zamu karanta shi da tsawon sa wa qala fa qala lahu fi althalitha akaro na uku bayan ya saki dawowa a karo na uku da ya kama shi sai ya ce da shi wannan da aka kama u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna in koya maka wasu kalmomi wato wasu addu'o'i da Allah zai amfane ka da su idza awaita ila firashika to idan ka tafi kwanciya akan abin kwanciyarka faqra ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi min awwaliha ila akhiriha daga farkonta zuwa karshe fa innahu lan yazala alayka min allahi hafizun idan kai haka wato mai tsare ka daga Allah ba zai gushe ba wato wani mai tsaro daga Allah ba zai gushe ba yana tsaranka wala yaqrubuka shaytanun hatta tusbih kuma shaydan ba zai iya matsowa kusa da kai ba har garin Allah ya waye fa khalla sabilahu sai Abu Hurairah ya kyale shi ya tafi fa asbaha da gari ya waye fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ya wato ya bashi labarin maganar da wancan da ya kama yana masa sata ya fada masa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya maka gaskiya amma mai yawan ƙarya ne wani hadisi kamar yadda ya ce maka hadisin Abu Huraira ne ya taƙaita shi saboda yana so ya ambaci mahallu shahid ne a ciki hadisi ne dogo Imam al-Bukhari ya kashi da tsawonsa a cikin kitabu zaka daga Muhammad ibn Sirin daga Abu Huraira Abu Huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wakilta ni in tsare wato in kula da zakkar fuddakai da ake karba fa atani atin faj'ala yahfu min at-ta'am sai wani yazo wato cikin dare sai rika kwasar wannan abinci fa akhadtuhu sai na kama shi akwai ruwayar Abu al-Mutawakkil an-Naji a cikin Sunan an-Nasa'i yake cewa anan yana cewa sai na kama shi a can yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tsaran dabino ba'am din anan shine dabino na zakka yace fa wajada athara kaffin ka'annahu qad ukhidha min amma da yazo da safi sai yaga alamar an dumbuza ga alamar hannu nan da aka sa aka dumbuji wannan dabino arwar ibn durais a cikin littafin sa fadail alquran daga shi abul mutawakkil an-naji sai yake daga abu huraira yake cewa abu huraira yace fa idha tamru qad ukhidha minhu mil'u kaffin da safin na tashi sai naga wannan dabino ga guri ga alama nan gurbi nan inda aka dumbizi wato cikin tafin hannu a wata ruwayar ta shi abul mutawakkil a cikin ruwayar shi abul mutawakkil a wajen nasa'i abu huraira da farko sai da ya kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato da ya ga alamar wannan dabino yana raguwa sai ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koka masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to in kana so ka kama wanda yake maka wannan satar sai ka in ka labe sai ka rika cewa subhana man sakharaka li muhammad wato tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore ka wato ya kaskantar da kai ga muhammad annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira yace sai naje ina fadar wannan subhana man sakharaka li muhammad sai kawai na ganshi a gabana yana fadar haka sai ya ganshi a gaban sa yace sai na damke shi to shine da ya damke shi sai yake cewa wallahi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam domin wannan dukiyar shi ya bani amanar ta ya wakilta ni in kula da ita kuma gashi kai kana zuwa kana sata to sai yace da shi inni muhtaj ai ina da bukata ne, wa alayya iyalun wa li haja, ga iyali sun min yawa, ga bukata ta min yawa, bukata mai tsanani. Arwayar abul mutawakkil yake cewa da na kama shi sai yake cewa da ni yana kwasa ne, wato yake cewa da ni yana kwasa ne saboda yana bawa wasu gidaje na fakirai waɗanda suke da bukata cikin aljanu. Abu Huraira ya fahimci aljanni tunda baya ganin sa, amma gashi da yanzu yayi addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yayi, ya gan shi baro-baro har ya kama shi, yace to da ya ga ya mun wannan magiyar cewa da Allah ga bukata ce ta tsananta, gashi yana da iyali, bashi da abin da zai basu, bashi da abin da za su ci, shi yasa yazo ya ki kwasar abincin zakka. Abu Huraira ya ce sai na kyale shi ya tafi, da gari ya waye sai nazo na samu Annabi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, ya Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha, tun kafin Abu Huraira ya faɗi abin da ya faru sai Annabi ya tambaye shi, ya kuka yi da wato fursunan kajiya wanda ka kama shi? Sai ya ce, ya Rasulullahi, shaka hajatan shadidatan wa iyalan farahimtuhu, ya koka mun yana da bukata mai tsanani ga yawan iyali, sai na tausaya masa, fa khallaitu sabilahu, na kyale shi ya tafi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Huraira, amma innahu qad kadhabaka wa sayaud, to lalle ƙarya ya gaya maka kuma zai sake dawowa. Abu Huraira ya ce to daga nan sai na gane cewa to zai dawo, tunda Annabi ya ce zai dawo, to lalle zai dawo, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu sayaud, yace farasatuhu, sai na shiga yi masa dako, to sai na dana masa tarko. Faja'a, sai gashi ya zo, yahthu min at-ta'am, yana dumbuzar abinci. Fa akhadtuhu, yace sai na cacime shi na kama shi. Fa qultu, nace la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai sake marire cewa ce da'ani fa inni muhtajun wa alayya iyal, Allah ka kyale ni, ina da bukata kuma akwai nauyin iyali da yawa a kaina, la a'udu, wannan karan ba zan sake dawowa ba. Farahimtu, yace sai na tausaya masa. Abu Huraira yana da tausayi da yawa, sai tausaya ma wannan barawo. Fa khallaitu sabila, na kyale shi tafiyar sa. Fa asbahtu, da gari ya waye, naje gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin sa, sai manzo Allah ya ce, ya Abu Huraira, ma fa'ala asiruka, me ya faru da wanda ka kama jiya? Sai ce, ya Rasulullahi, shaka ilayya hajatan shadidatan wa iyalan farahimtuhu, ce ya manzo Allah, ai ya koka min yana da iyali da yawa, ga bukata mai tsanani, sai na tausaya masa, don haka na kyale shi. Annabi ya sake ce masa, amma innahu qad kadhabaka wa sayaud, ce lalle ƙarya ya gaya maka kuma sai ya sake komowa. Ce to jin haka, farasatuhu thalitha, sai na sake dakon wato na laɓe masa. Faja'a yahthu min at-ta'am, ya sake dawowa yana kamfatar dabino. Abu Huraira ya sake cafkarsa, ya sake ce masa, sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hadhi akhiru thalath marrat, kaga wannan shine karo na uku, kana annaka taz'amu annaka taz'umu annaka la ta'ud, kana ta faɗa min cewa ba za ka dawo ba, gashi kuma kana dawowa, thumma ta'ud, sannan sai ka sake dawowa, don haka wannan karan kam sai na kai ka gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce, da'ani u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha, sai ce ka kyale ni, zan sanar da kai wasu kalmomin da Allah zai amfane ka da su. Abu Huraira ya ce, ma huwa, mun sai da sahabbai ke da kwaɗayin alkhairi, jin wannan sai Abu Huraira ya buɗe kunnuwan sai ya ce, menene? A lokacin bai san shaidan bane, shi dai ya san dai wani cikin mutanen boye ne suke wannan arangama, kuma in ba irin su Abu Huraira ba, waye zai fahimci cewa aljanni ce kai wanda mutum wanda aljan mugu na san kuma mai zai zo da shi gobe, ai ba zai kwana a gidan ba, da iyalansa gaba ɗaya zai kwashi, ka fahimci cewa da shedan har yana zuwa gurin zai, ai ba ka sake ma aida aje da bino gidanka ba, ce wanda abu da yake jawo kwankwamai. To Abu Huraira ya ce, to sai ya sake shi, ya ce to menene za ka faɗa mun? Sai ya ce, idha awaita ila firashika, idan ka tafi kwanciya akan shimfidarka faqra ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum shi daya haddace ta ce ka karanta ayatul kursi hatta takhtim al-aya hasai ka kai karshen ta fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafiz ba za ka bushe ba da mai tsaranka daga Allah yana tsaranka har gari ya waye wala yaqrabannaka shaytanun hatta tusbih kuma shaydan ba zai sake ya kusance ka ba ya matsa kusa da kai ba har gari ya waye arwayar abul mutawakkil an-naji kitwa inda kulli sabahin wa masa ka karanta wannan kullun safe da yamma shaydan ba zai iya matsowa kusa da kai ba fa khallaitu sabilahu yace to da ya fada mu haka sai ya kyale shi fa asbahtu da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma fa'ala asiruka al-bariha jirar dariya kuka yi da wannan da kake da ka kama sai Abu Huraira yace ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha ya riya cewa zai koya mu wasu kalmomi da Allah zai amfanar da shi da su don haka sai na kyale su sai na kyale shi annabi yace wadanne kalmomi ya koya maka yace ya fada min cewa idan na je zan kwanta akan shimfidata to in karanta ayatul kursi daga farko har ƙarshe Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li kuma yace da ni idan na karanta wannan lan yazala alayka min Allahi hafiz mai tsaranka daga Allah ba zai gushe ba yana tsaranka wala yaqrabuka shaytan kuma wani shaytani ba zai iya matsowa kusa da kai ba hatta tusbih haggari ya waye Abu Huraira ce wa kanu ahrasa shay'in alal khairi sahabbai sun kasance masu tsananin kwadayin alkhairi da zarar suka ji an ce ga wani abu da za su karu da shi to ba su hakuri sai sun saurari wannan abu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi amma innahu qad sadaqaka shi wannan karan da ya gaya maka gaskiya wa huwa kazub amma makaryaci ne wato yayi ya fada maka gaskiya amma fa shine shi mutum ne mai yawan ƙarya ta'lamu man tukhatib منذ ثلاث ليال يا ابا هريره annabi ce ka san ku da wa kuke magana wato tun tsawon kwanaki dare raki uku abu huraira ce a sai ce zaka shaytan ne da kansa kuke wannan fafata da shi to wannan shine hadisin da Ibn al-Qayyim ya ambato na Abu Huraira wanda a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa karanta ayatul kursi idan mutum ya zo kwanciya to tana masa Allah yana sanya mai gadin sa har garin Allah ya waye shaydan ba zai iya matsuwa kusa da shi ba balanta na cuce shi irin wannan ta faru ga Mu'adh ibn Jabal to banda Abu Huraira akwai ruwaya sahihiya a cikin al-mu'jamul kabir na tabarani wanda ta yi kama da wannan da ta faru ga Abu Huraira ita kuma tabarani shi ya fitar da ita a cikin al-mu'jamul kabir daga Abdullah ibn Buraida daga babansa Buraida yake cewa balagani anna Mu'adh ibn Jabal akhadha ash-shaytana ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na samu labarin cewa Mu'adh ibn Jabal ya kama shaydan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu sai naji in same shi da in tabbatar da wannan labari yace fa qultu sai nace balagani annaka akhadta ash-shaytan ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na samu labarin cewa ka taba damke shaydan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala na'am yace eh na taba yi damma ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamru sadaqa annabi ya taba bani ajiyar dabinan sadaka wato abin nan zakka faj'altu fi ghurfatin li sai na aje shi wannan dabin a cikin wani daki na fa kuntu ajidu fi kulli yawmin naqs dabinan nuksanan sai zan na kula cewa kullun dabinan ne yana raguwa don haka sai na je na koka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da ni huwa amalu shaytan farsudhu wannan aikin shaydan ne yi dakonsa farasattuhu layla yace sai wani dare sai ne dakonsa wato ya boye ya labe masa falamma zahaba hawiyun min al-layli yace da dare ya tsara tsaka aqbala ala suratul fil sai gashi ya zo a kamannin giwa sai gashi ga wata giwa ta shigo gida kai na ta shigo yace falamma intaha ila albab dakhala min khalal albab ala ghairi suratihi yana zuwa kofa tunda kofa giwar ba ta shigo ba sai rikida sai ya rikida ya saki kama sai ya shigo ta dan wata kofa da ke jikin kofar gidan saboda shedanu na rikida yadda suka ga dama su rikida su zama dabba su rikida su zama mutum su rikida su zama iska saboda kaga iska ba inda ba za ta iya shiga ba sai ta zama iska duk kankanta kofa za ta iya shigowa saboda ka sai ya rikida ya canza kamanninsa sai ya shigo yace da ya shigo yace fadana min at-tamri faj'ala yaltaqimuhu yana matsowa kusa da dabinin sai ya rika loma ya rika hadiya fashadattu alayya thiyabi mu'az yace sai na nade wato rigata na tattara rigata fatawassattuhu sai na cakume shi irin ka sa hannunka ka cakumo abu ta baya kaji maza da ya cakume shi ya ce faƙultu sai na ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasulu ya aduwallah ya yi kalmar shahada ce ya makin Allah wasabta ila tamri sadaqati fa akhadtahu dabinun sakkan ne zaka kawo farmaki haka kana kwashewa wa kanu ahqqa bihi minka mutane sun fi ka cancantar wannan dabino la arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayafdahuk yace to sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata ka arwayar ruwayani wannan tabarani da abubakar ruwayani a cikin musnad dinsa shi ma ruwaito hadisin arwayar sa yace da shi ma adkhalaka baiti ta'kulu at-tamr me ya shigo da kai gida na har kama cin dabino a wannan ruwaya kuma sai yace da shi ka shigo kana cin ya dabinan sadaka zan kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunyata ka sai yace ana shaykhun kabirun faqirun zu'iyal shi ni tsoho ne tukub sannan kuma talaka sannan ina da iyali fa hadani Allah ya udi yaman alkawarin ba zai saki komowa ba fa gadawtu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala li ma fa'ala asiruk naje gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da safe da sassafe annabi ya tambaye ni ya kai da mutumin ka da ka kama qultu a hadani Allah ya udi ce ayyamin alkawarin ba zai saki komowa ba qala innahu a'id annabi ya ce sai ya komo farsulhu ka sake dakonsa farasattuhu al-laylata ath-thaniya yace sai na sake dakonsa karo na biyu dare na biyu fa sana'a mithla zalika wa sana'tu mithla zalika ya sake maimaita abinda ya sake maimaita masa abinda nayi wa ahadani an la ya'ud ya kuma daukan min alkawarin ba zai sake komowa ba fa khallaitu sabilahu na qali shi sannan sai kuma na yi sammako wurin annabi sallallahu alaihi wasallam li ukhbirahu dan in gaya masa abinda ya faru fa idza munadihi yunadi sai ga mai shelar sa yana kira aina mu'az ina mu'az kafin in ya kara sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji ana kiran sa ina mu'az annabi ya aiko a kira shi kala ya mu'az ma fa'ala asiruka da yaje yace annabi yace da shi mu'az ya kuka yi da mutumin da ka kama shi jiya fa akhbartuhu sai na bashi labari sai ce innahu a'idun farsidhu innahu a'idun farsudhu zai sake dawowa ka sake yi masa daku yace sai na sake a karo na uku ya sake yin abin da yayi a wancan a karan baya ni ma na sake maimaita masa abin da nayi nace ya adu wallah mu'az yace nace da shi ya adu wallah ahadtani marratayn sau biyu kana min alkawari wa hadhihi thalitha gashi wannan shine karo na uku la arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayafdahuk sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunyata ka faqalatu aw wannan karan sai fito ce inni shaytanun zu iyal ni shaydan ne kuma ina da iyali wa ma ataituka illa min nasibin gari ne a cikin Syria a cikin Ashab wannan abin yana faruwa a Madina lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi kuma daga inda yake zuwa duk kullun daga can Nasibin yake zuwa cikin kasar Sham, to daga can yake shigowa kawai ce daga Yamai yake zuwa nan Kano, kaga tabiyar ba ka dabbace. Yace walau asabtu shay'an dunahuma ataituka, kayi min uzuri daga inda nake zuwa da nisa daga Nasibin nake zuwa, ce da a ce na samu wani abu kafin karaso nan bazan zo inda kake ba, wato duk hanya inda yazo bai samu inda zai samu satar ba sai da yazo gidan Mu'adh ibn Jabal. Ga gaske yake ƙarya yake Allahu a'lamu, shedan da zaka gaskata shi ne. Yace wala qad kunna fi madinatikum hadhihi hatta bu'itha sahibukum, ce da anan Madina muke, wato ya san garin Madina, ce da anan muka har sai da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalat alaihi ayatani anfaratana minha, lokacin da wasu ayoyi biyu suka sauko sai suka kore mu daga Madina, da anan muke, wato anan duk suke tsiyatsikunsu, da wasu ayoyi guda biyu suka sauko sai suka gudu. Iki cewa fawaqa'na nasbi Nasibin, don haka muka je can muka zauna a wannan gari Nasibin. La tuqra'ani fi baitin illa lam yalij fihi shaytan, ayoyin nan biyu gidan da ake karanta su shaytan bai shiga. Salatan tsawon kwana uku, inda za a karanta su to kwana uku zai bai zo gidan ba. Fa in khallaita sabili allamtuka huma, idan har ka kyale ni to zan koya maka, in ka alkawarin zaka kyale ni ba zaka kai ni gaban manzo sallallahu alaihi wasallam, to zan koya maka waɗannan ayoyi. Qultu na'am, Mu'adh ibn Jabal yace eh zan kyale ka. Qala ayatul kursi, sai ce ayatul kursi wa akhir suratul baqara min qawlihi amana ar-rasulu bima unzila, wato ayatul kursi da kuma ƙarshen suratul baqara, duka dai suratul baqara din ce ila akhiri har zuwa ƙarshe, waɗannan gurare guda biyu su kira aya biyu, cewa ba aya biyu bace ba, amma dai ya kira su aya biyu yana nufin gurare guda biyu. Yace da ya faɗa min haka, fa khallaitu sabilahu, sai na kyale shi ya tafi. Thumma ghadawtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li ukhbirahu, sai na san mako zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da in gaya masa abin da ya faru. Fa idza munadihi yunadi, ina karasawa kafin isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga me shelar sa yana shela, ina ina Mu'adh, aina Mu'adh ibn Jabal. Falamma dakhaltu alaihi, ina shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce ma fa'ala asiruka, me kuka yi da mutumin ka da ka kama jiya? Fa qultu ahadani an la ya'uda fa akhbartuhu bima qala, ce ya mu alkawari ba zai saki komowa ba, kuma ga abin da ya gaya mun, ga abin da ya gaya mun, wato ya gaya masa abin da suka yi. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Mu'adh, sadaqal khabith, wannan shedanin wato mummunan shedan yayi gaskiya, wa huwa kadhub, alhalin shi mai yawan ƙarya ne. Qala Mu'adh ibn Jabal yace fa kuntu aqra'uhuma alayhi ba'da dhalika fala ajidu fihi nuqsana, tun daga lokacin sai na rika karanta wannan waɗannan ayoyi a wanda dabinan nan nake yake, ban kuma ƙara ganin ya ragu ba, yake nuna cewa shaydan bai matso kusa da abin nan ba. Kaga ashe waɗannan gurare amanar rasulu da ayatul kursi suna daga cikin abinda idan mutum yana karantawa to zai samu tsari daga shaydan, wanda kuma wannan dukan suna cikin ambaton Allah subhanahu wataala. A banda wannan akwai wasu ruwayoyi, akwai ruwayar Ubay ibn Ka'b a cikin Sunan al-Kubra na Nasa'i, akwai ruwayar Abu Ayyub al-Ansari, akwai ruwayar Zaid ibn Thabit, dukkan su sun zo da wani abu mai kama da wannan, amma wacce tafi kama da kissar Abu Huraira ita ce kissar Mu'adh ibn Jabal. A kissar Ubay ibn Ka'b ta zo a cikin Sunan al-Kubra na Nasa'i, yake cewa Ubay ibn Ka'b yana cewa yana da wani fili da yake zuba, wato a cikin gidansa wani dan fili da yake zuba da vino. Wa kana Ubay ta'ahaduhu fa wajadahu yanqus, Ubay yana kula da wannan dabino sai ga yana raguwa. Bambancin sa nan ba a ce dabinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da ajiya bane, wani tayu nashi ne yake shanya shi a gurin kada ya lalace. to amma kuma sai yake kula cewa adabi ne yana rabuwa faharasahu sai gadin sa ya ga barawan da yake zuwa satar fa idza huwa bidabatin tushbihu alghulam almuhtalim sai ga wata dabba tana kama da yaron da ya balaga wato saurayi haka haka ya ga wani abu dabba haka mai kama da saurayi yace qala fa sallamat farada salam dabban na shigo assalamu alaikum sai bai da sallama sai mai da sallama fa qultu ubay ibn ka'b yace sai nace man anta ajinnun am insu waye kai aljani ko mutum sai yace jinnun aljani ne qala fala walli yadak to mai ko hannunka in aljani eh aljanin fa fana wala ni yadau sai mai ko min hannunsa fa idza yadu kalbin wa sha'ru kalb sai daga kawai hannun kare wato kamar kafar kare da kuma gashin kare qala sai ce haka za khalqul jin je wannan halittar sai aljani sai halittar qala laqad alimatil jin sai shi wannan yake cewa aljani sun san cewa a cikin su ba wanda ya kai ni karfi wato ma fihim ashaddu minni a cikin su ba wanda ya kai ni wato kakkarfa ne ana ji da shi cikin aljanu qala ubay ma hamalaka ala masanat to haka ne me kai ka ka rika sata tunda kana da karfi ka je ka debi na halaliya kamala sai yace balagana annaka rajulun tuhibbu sadaqa ai mun samu labarin cewa kai mutun ne kana son bayar da sadaka fa ahbabna an nusiba min ta'amika sai mu ma muka zo mu kwashi rabon mu cikin abincinka tunda kana son sadaka to kuma tunda zamu zo mu bilayi ne to bilayi da ne saboda haka sai muka zo muka ga ya kamata kawai in an yi bacci mu zo mu kwashi namu tunda dai bayarwa kake yi ubay yace fa mal ladhi yujiruna minkum kun haka ne bai zabi mu tsare kanmu daga gare ku dar za ku rika zuwa irin haka kai ba yadda zabi kuma to me za mu rika fada don mu samu kariya qala hadhihi al-aya ayatul kursi sai ce ka karanta ayatul kursi thumma gada ubay da sassafe sai ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ya gaya masa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa al-khabith ce wannan shaidani ya faɗi gaskiya zamu ga a ciki kowane sahabi abin ya faru bai daukan maganar kawai je ci gaba da aiki da ita sai bayan ya samu tabbaci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda haka shine ya kamata kowane musulmi ya zama duk abinda zai yi mafarki ko wani ya gaya masa ba tare da wata hujja ba to ya fara lalubar hujja akai a da can za su je kan gurin annabi kai tsaye to amma a yanzu sai dai mutum ya koma ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya samu a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aiki da shi duk abinda aka faɗa masa in yayi daidai da abinda yazo cikin waɗannan wato tsotsuwa guda biyu madogara guda biyu shikenan sai ya rike abinda duk ya saba sai ya watsar da shi shi yasa ba a aiki da mafarki kai mafarki ka ce kaga ko mala'ika ko wani salihi ko ma annabi ya ce da kai yi kaza matukar dai abinda zai faɗa maka ya saba da abinda yazo a cikin alqur'ani da sunna to ba za ka aiki da wannan ba kuma ba ya tabbata cewa ba annabin ka gani ba annabi ba zai maka umarni da abinda ya saba wa koyarwar da ya bar al'ummarsa akai ba ya ce ya bar al'ummarsa akan hanyar da take fara kal daranta kamar rana yake kuma ya ce ya bar muku abubuwa guda biyu waɗanda idan kuka rike su ba za ku bace ba har abada baga ya bar abinda al'umma da shi za ta yi aiki kuma Allah ya saukar da fadarsa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku kaga ashe babu sauran sabon abu da zai zo kuma yazan addini ne in aka samu wani addini sabo ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama addini to wannan aya ta zama ba gaskiya ba kenan da kuma Allah ya fi kowa fadar gaskiya babu wani abinda ba gaskiya ba cikin fadar Allah saboda haka kowannensu sai ya je da sassafe ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tabbatar da wannan abu da ya faɗa a kwatankwacin wannan kamar yadda muka ce akwai Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari an san shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka gidansa farkon san da yayin hijira, shine mai masaukin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi ma al-Imam at-Tirmidhi a cikin Jami'u at-Tirmidhi, jami'in dinsa, haka nan at-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir, sun ruwaito daga Abdurrahman ibn Abi Layla daga Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari yake cewa kanat li sahwatun fiha tabrun, na kasance ina da wadan daki inda nake ajeyi dabino. Fa kanat taji'u al-ghulu, wata shaydaniya tana zuwa. Al-ghul shaydani ya ce da mu muka ce fatalwa, dan ce ka ga ga fatalwa, shaydan ya gani ba a ce ai fatalwa ce. To Laraba suna cewa ghul, in mutum ya zo tafiya inda bai nemi tsarin aljanu ba daga irin wannan fatalwa, to zata batar da shi a hanya. In yayi tafiya kawai zata sa ya kasa gane hanyar da yake bi, in a sahara ne shi ke ne bace ya halaka. Da shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la safara wala ghul wala ghul, wato babu magana cewa wannan aljana ko fatalwa zata iya badda mutum, don abin da ya faru kaddara ce ta Ubangiji. To wannan fatalwa sai ta rika zuwa, fata'khudhu minhu, sai ta rika kwasar dabinan Abu Ayyub al-Ansari. Kala fashaka zalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai kai kukansa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gafa abin da yake faruwa, ya aje dabinan sa amma yana raguwa. Kala fadhhab, yace fa idza ra'aita fa qul bismillah ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in da ka gan wannan fatalwa to ka fadi wannan, ce bismillah ajibi Rasulullah, to da sunan Allah an sakiran manzon Allah. Yaje kuwa yana ganin haka sai ya fada, fa akhadha, nan da nan sai kama ta. Fa halafat, wannan fatalwa ta yi rantsuwa Allah ta'ala ba za ta sake dawowa ba. Fa arsala, ya sake ta. Fa jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma fa'ala asiruka, shi ma yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka yi da mutumanka da ka kama jiya. Kala halafat Allah ta'ala, ce ta rantsi ba za ta sake dawowa ba. Kala kadhabat wa hiya mu'awidatun lil kadhib, kariya take, ta saba kariya kuma za ta dawo. Kala fa akhadaha marratan ukhra, shi ma haka ya sake kama ta karo na uku, tai rantsuwa ba za ta sake dawowa ba. Ya sake ta, ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce ya kuka yi, ya gaya masa abinda suka yi, Annabi ya ce za ta sake dawowa, kariya take. Ya sake kama ta a karo na uku, to anan da ya ce to hawa zan kyale ki ba, sai na dangana da ke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, sai ta ce da shi, inni zakiratul laka shay'an, zan gaya maka wani abu. Ayatul kursi, iqra'aha fi baytika fala yaqrabuka shaytanu, ka karanta ayatul kursi a gidanka, shaydan bai matsuwa kusa da kai, wala ghayruhu, ko wanin sa. To shine yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kul fa, Annabi ya tambaye shi ya kuka yi, sai ya bashi labarin abinda ta fada, sai ya ce sadaqatu wa hiya kadhub, to ta gaya maka gaskiya amma mai yawan ƙarya ce, shaydan yana da yawan ƙarya, to amma wannan karin ya faɗi gaskiya. So ana iya samun mutum maƙaryacin gaske amma wata rana kuma sai ya faɗi gaskiya. Lokacin da shaydan yake rantsuwa gaban Allah cewa wala tajidu aktharahum shakirin, ba za ka samu yawancin bayanka masu gode maka ba, za ka samu yawancin bayanka masu butulci ne. Allah ya gaskata shi, ana cewa qalilun min ibadiyash shakur, kadan ne kuwa daga bayina masu gaskiya masu godiya. Akwai hadisin Abu Usaid al-Ansari, shi ma da cikin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani. Abu Usaid as-Sa'idi al-Khazraji ya kasance yana da wata rijiya a Madina da ake kira Bi'r Buda'a, da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tofa yawunsa a ciki, ya zantana da ruwa mai yawa. Ta ce ma ake jefa irin tarkace, a jefa kazanta, a jefa waye, amma kuma ruwanta ba canzawa saboda yawan ruwanta. To lokacin da Abu Usaid ya girbe dabinansa, sai ya zo ya zuba shi, wato wannan dabinan, a cikin wani daki a gidansa. Fakanatul ghulu tukhalifuhu ila mashrubatihi fatasriqu tamrahu wa tufsidu alayhi, sai zan fatalwa wato shedaniya tana zuwa sanda baya nan sai ta shiga ɗakin sa sai ta kwashi wannan dabino ta lalata masa shi wato ta ci na ci ta lalata sauran fashaka zalika ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai kukan sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce tilkal gulu fatalwa ce ya aba usayd fastami alaiha fa idza sami'ta iqtihamaha yani wajibataha fa qul bismillah habasani rasulullah yace idan ka je ka tsaya ka kasa kunne idan ka ji motsinta to ka fadi wannan abin da zan ga maka bismillah habasani rasulullah ka fadi wannan yace fa qalatil gul yana fadar haka sai wannan fatalwa tace ya aba usayd ifini an tukallifani adhaba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ya aba usayd kai min afwa ka yafe min kada ka matsa sai na je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa utika mawthiqan min allah na zan yi baka alkawari zan daukan maka alkawari tsakanina da allah allah ukhalifuka ila baitika bazan sake zuwa gidanka ba baka nan wala asriqa tamraka bazan sake maka satar dabino ba fa adulluka ala ayatin min kitabillahi fataqra'uha fataqra'u biha ala baitika zan ga maka wata aya daga littafin allah wace zaka karanta a gidanka fala tu khalaf ila ahlika to ko baka nan ba mai shigowa gidanka cikin shaydanu wa taqra'u biha ala ina'ika wala nankashifa ghita'aka in ka karanta akan wato kwananka na abinci to ba za mu iya bude kwanan ba sun mahakkat istaha tadrutu daga nan sai ta duka so saduwa wanta tana tusa fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qassa alaihi alqissa wato ta gaya masa ayatul kursi ta ce ayatul kursi daga nan ta tafi kamar yadda nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa shedan aka kira sallah yana tafiya ya fita Abuja yana tusa to haka ta fita tana yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai annabi ya ce sadaqatu wa hiya kadhu ta faɗi gaskiya amma ƙarya take to ne ta ce riwayar Abi Usayd al-Ansari wanda tana cikin al-Mu'jam al-Kabir kunga ita ma wato ba ta yi kama da ta Abu Huraira ba irin kamannin da ruwayar Mu'adh ta yi duk da dai sun yi kama a wajen cewa sun abin nan shaidan yana zuwa musu sata kuma sun kama shi kuma da ƙarshe shaidan na alkawarin zai gaya musu abin da in sun faɗa ba za su ƙara cutuwa ba a ruwayar ƙarshe ita ce ruwayar Zaid ibn Thabit ita kuma tana cikin littattafan Ibn Abi Dunya guda biyu akwai littafinsa a makaidu shaitan akwai hawatiful jinan dukkan suna Ibn Abi Dunya ne shi kissar Zaid ibn Thabit yadda take yana cewa ya fita shi gonarsa ne sai ya ji ƙara sai ya ji wani sauti wani rugugi haka a cikin gonar sai ya ce menene wane ne nan sai aka ce da shi aljani ne muna fama da fari ne saboda haka muka zo mu ebi abinci a gonarka saboda haka muna san da Allah ku halatta mana iba to kaga wannan aljanin musulmi ne tunda yana neman a halatta masa wato shi Zaid ibn Thabit ya gaya masa cewa to na halatta muku duk sanda kuka je a bukata ku zo ku iba shi saboda haka muna so ku halatta mana mu rika iban amfanin gonarku to shi ne sai Zaid ibn Thabit ya ce na'am ba matsala ya sake fitowa karo na biyu ya sake jin wannan rugumniya ya sake tambaya ya ce masa rajulun minal jinni ya sake dawowa asabat nasana fa aradna an nasiba min thimarikum afatutayyibunahu mun samu matsala ce ta fari mun zo mu dan ebi abincinku za ku halatta mana mu iba qala na'am yace ebi Zaid ibn Thabit yace ala tukhbiruni mal ladhi yu'izuna minkum ce to ni kuma zaka gaya min wani abu ne zai tsare mu daga gare ku. Qal ayatul kursi, yace ayatul kursi. To kaga waɗanda duk hadisan sun haɗu akan abu guda, ayatul kursi, ayatul kursi. Ayatul kursi tsari ce sosai daga shedan, inda duk ake karanta ta to shedan bai da nasibi a gurin. A wannan hadisi zamu ga cewa shedan zai iya san abinda mumini in yi zai amfane shi, kuma zaka iya samun abu na hikima ko na gaskiya ko wata nasiha daga mutumin da yake fajiri, kai ka amfana da ita, shi bai amfana da ita ba, zaka iya samun wannan mutum ne gashi yana da wata hikima a tare da shi amma shi bai amfana da ita ba, amma kai ka ji ta daga bakinsa ka amfana da ita. Kuma wani zai iya sanin abinda yake da amfani amma shi bai aiki da shi ba, bai masa amfani ba, amma gashi yana dauke da shi, kamar wanda Allah ya bawa ilimi bai aiki da iliminsa ba. Kuma kafiri a wani lokaci zai iya fadar gaskiya, kuma zai iya fada wa mumini gaskiya, kuma zai iya fadar kalmar da ma watakila za a shiga musuluncin da ita, amma tunda ba da gaskiya ke ba, ba zai shiga musuluncin da ita ba. Kuma makaryaci zai iya yin gaskiya, kuma shaidan, dabi'ar shaidan shine ƙarya. Ƙarya ita ce asali a gurin shaidan, ba gaskiyar ba. Gaskiyar wato wani bakon abu ne a wajensa, shi yasa annabi ce sadaqaka wa huwa kadhub, kadhub sai gace ta mubalaga, yani fa'ul, mai yawan ƙarya ne, amma yanzu ya gaya maka gaskiya. Wato yake nuna maka cewa shaidan yawancin al'amuransa ƙarya ne, shi yasa da abin mamaki masu ruƙuya, masu da'awar cewa wai sun yi ruƙuya sun fi da shaidan wani aljani, kuma aljanin nan yana taimakawa, yana gaya musu magunguna. To wanda yake da ɗabi'ar ya cutar, wato ɗabi'arsa ta shaidana tana tare da shi, kuma shine zai gaya maka gaskiya, har wai ka ce wai kana mu'amala da shi yana gaya maka magunguna. Suna faɗar haka ne ba don kuma don su samu kwastomomi, wasu ma ƙarya su kansu ƙarya suka yi, wato su kansu shaidanun ne, ba wai shi shaidan din ne ma ya mun gaya musu hakan ba, ƙaryar ta su ci ba don kuma da in ka ji cewa suna mu'amala da aljani, aljani yana kawo musu ganyayyaki da sayoyi da abin nan sassake, to zaka fi yadda da su, za a yi ta turuwa wajensu. To shine dalilin yin wannan, kaga ba komai sa suke faɗar irin wannan ba sai don su yi wa sana'a su kore. Kaga mai hankali ya kamata ya fahimta, idan har aljanin nan mugu ne kuma ya zo da niyyar mugunta, kuma ma har yayi muguntar, to yaushe kuma za ka amince masa cewa wai zai rika taimakonka, kuma ka yadda cewa abinda zai baka din gaske maganin ne, ba cuta bace zai baka. Zaka duk wanda ya faɗi haka to ya kamata a ma kaurecewa zuwa inda yake, duk wanda yace shi yana mu'amala aljanu suna taimaka masa, to ya kamata ma ka a ƙara ma yadda da shi, ka a ƙara karɓa wani abu nashi da sunan magani, ya haɗa kai da miyagu kenan. Kuma wanda ya nuna cewa shedan ko aljan ba za a gan shi ba ne lokacin da yake kamanninsa na asali, shine Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su. Amma idan ya rikida ya sake kama, ya koma kama ta dabba ko ta mutum ko ta wani tsuntsu, to zai yi a gan shi. Sauraka ba a ganin shi ne idan yana a surarsa ta aljan. Kuma wanda ya har ila yau hadisi yana nuna mana cewa aljanu suna cin irin abincin da mutane ke ci, suna cin dabino, suna cin irin da mutane, suna cin kuma abin da mutane ba sa ci, suna cin abincin mutane, sannan suna cin kasusuwa wanda aka gwagwaye, aka cinye nama, aka jefar, sukan ci, suna cin kashin dabbobi. Kaga shi dan adam baya, mutane ba sa cin wanda mutum ba haka ciwayi ba, ai ba zai ci kashin dabba ba, to su suna cin wannan, kuma suna cin abinci. Sannan sukan iya bayyana kansu ga mutane, amma da sharadin kamar yadda muka faɗa su rikida su koma wata dabba ko su koma wani mutum suna iya bayyana kansu a gansu kuma suna magana da irin abinda wato irin maganganun da muke yi sauraka aljan yana jin yaran jama'ar da yake zaune tare da su a Madina suke zaune cikin Larabawa don haka da Larabci suka yi magana da Abu Huraira da Larabci suka yi magana da Mu'adh ibn Jabal duk Larabci suka yi masa ba wai yaran aljanu ba aljanun da suke tare da mu nan suna jin Hausa in tare da Ibo suke suna jin Yamuranci in tare da Yarbawa suke suna jin Yarbanci Fulani suna jin Fulatanci haka duk inda suke sukan yi yaran wannan gurin sauraka sukan yi mu'amala da Ibn Taymiyyah yana cewa yana gane rubutun aljanu ana kawo masa tambayoyi da ya gani ya gane cewa wannan aljanu ne suka rubuto masa tambayoyi saboda a cikin su akwai na kirki wa inna minna salihuna wa minna duna zalik akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba saboda ka yadda kuke zaune din nan akwai wasu sunanan su ma tare da ku na kwarai suna sauraron mu sannan kuma hadisin ya nuna suna sata suna da dara sau tari za ka ga mutane suna kokawa cewa sun aje abu sun neme su rasa ko an aje wani abinci an ga kawai mutum je ta fada da matarsa daga na kawo buhu kice ya kare bai san cewa ba shi kadai ba da shi da makocin suke sharing buhu din to wani lokaci ba laifinta bane ya kare din ya kare gashi ya kare ba yadda za ta kare kanta to amma ta yiwu yadda dai ake zuwa satan wannan abinci na tunda an zai gidan sahabi an yi sata ina ga gidajen mu ai nan ne zai fi saukin shiga a sata to saboda haka sautari za ka ji wasu suna kokawa cewa sun yi ajiya su sake guri amma sai su ga kuma su ba su ga alamar cewa dan adam ne yake dauke musu ba to in aka samu wani ya aje ɗan kuɗinsa bai gansu ba sai zargi matarsa karshe ka ta jibgarta ko auren ba ya mutu akan abin da kuma ba laifinta ba ne wannan kuma ba wai hujja nake bayarwa ba wasu su fake da aljanu su rika sata kada wata muguwar kuma ta ji wannan ta fake ta ce kuma a hadisin wannan za mu fahimci cewa aljanu sukan ci abincin duk da abincin da ba ambaci Allah a kansa ba ko abincinka ne a gabanka baka ambaci Allah lokacin da ka zo ci ba to tare za ku ci amma in ambaci Allah a kai to ba su da rabo saboda in ka so buhunanka na shinkafa ko na masara to ka karanta musu ayatul kursi cewa da yayi yana cikin yunwa da talauci da abin nan wannan ya nuna cewa in ana tsananin yunwa ba abinci to ba a yanke hannun barawo da a ce ya cancanci yankewa to da an yanke masa an kai shi gaban ko da ba zai yanku ba dai za a kai shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam bare ma zai yanku inda ya je gaban manzo Allah zai yanku to kasancewar ko kuma abin da ya sata bai kai nisabi ba tana yiwa dan abin da ya dumbuza bai kai nisabin da za a yanke masa hannu ba shi yasa sahabbai din suka rika masa afuwa suna kyale su kuma wanda yana nuna cewa yana da kyau karbar uzurin mutumin da aka fahimci gaskiya ya fada kai ya laifi sannan kuma ya bada uzuri kuma aka yadda gaskiya ya fada uzurin da nasu to a karbi uzurin sa a rufa masa asiri a lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah